Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, zaman sudah cikam sahabat kitab, kitab zakat, kitab zakat lantai zakat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu makar ini cakap, kata Rasulullah SAW li Muaz bin Jabal hina ba'asahu ila Yaman. An Nabi SAW ya gaya ma Muaz bin Jabal luka cende tura shizua ga Yaman. Ni yace mishi yace innaka sata'ati qauman ahli kitabin lalle kai zaka je ma mutanen da suka kasance ma abuta littahi ne wannan muqaddima ce na sanar da shi cewa wanda zaka tarra mutane ne masu jahayya ba jahile bane fatan kalikata na duhujojin da zaka je musu da shi fa iza ji'tahum idan ka je musu fad'uhum ila an yashhadu alla ilaha illallah ka kira su zuwa ga su shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah yana wanda zai je da awa zai je kiran mutane ga Allah ya san wani nau'in mutane ne ya san jahilai ne zai tarda masana ne zai tarda shi yasa sanar da shi cewa ka sani cewa masana ne zaka tarda na ahli kitabu yahudi da nasara wa anna muhammadan rasulullah ka kira su zuwa ga shaidawa cewa annabi muhammad manzo ne na Allah fa inhum ada'uka bizalika idan sun maka biyayya ga haka fa akhbirhum ka basu labari anna Allah qad farada alayhim khamsu salawatin cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane wuni da dare fa inhum ada'uka laka bizalika idan sun maka biyayya ga haka fa akhbirhum ka basu labari anna Allah qad farada alayhim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka tu ukhazu min aghniyaihim za'a amsheta daga mawadatan su fa turaddu ala fuqara'ihim a maida ta cikin talakawan su mawadatan su na musulmai a maida ta cikin talakawan su na musulmai nuna cewa ba za a amsu zakka ba a ba kahuri ala fuqara'ihim aka ce ma'ana fuqara'il muslimina fa inhum ata'u laka bizalik idan sun yi maka biyayya ga haka wanda ma kuma suke cewa ba a daukan zakkan wani gari akai wani gari matakar garin da bukata shine hujjar su wannan fa turaddu ala fuqara'ihim talakawan su kenan talakawan ku ku wanda kuke wannan gurin su za a dauka a ba idan sun maka biya yace fa iyaka wa qara'im amwalim ka shedinka da mafi tsadar dukiyoyin su a cikin dabbobi ka je he mafi tsadar zaka dauka wattaqida awatal mazlumi ka ji tsoran addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah yana yi direct Allah yake karba addu'ar shi an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan can abin da ya gabata fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah kan mutun ya fahimci cewa wani ya zalunce shi wani ya cuce shi ya daga hannu ya ce ya Allah ka mishi kaza ya Allah in ya hawo mota ka sa ta yi aksidan da shi kai tunanin dan ya zalunce ka hakan kin zata kasance kai dai Allah zai hudda maka haƙinka amma ba abin da ka ayyana ma Allah ba baka ayyana ma Allah cewa a mishi kaza Allah zai abinda hasbu ma taqtadihi al-maslaha abinda maslaha ta dace da shi ya hudda maka haƙinka ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da kai ranka yake so gidan kai addu'a an zalunce ka dan ka wani ya ga cewa an ce addu'a wanda aka zalunta babu shamaki ya ga cewa yana ta addu'a Allah ka mishi kaza kuma yaki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsa awaqin sadaqa abinda bai kai ukiya guda biyar ba babu zakka a cikin shi na kayan gona kenan shine tiya 300 wala fi ma duna khamsa zaudin sadaqa wanda bai kai raqumi guda biyar babu zakka a ciki wala fi ma duna ausukin sadaqa wancan azurha nake so wala fi ma duna khamsatu ausukin sadaqa abinda bai kai ausuki guda biyar ba babu zakka a cikin shi ausuki ma'auni ne wanda tiya 300 yake kama an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa alal muslimi fi abdihi wala fi fiyarsihi sadaqa babu zakka cikin musulmi cikin bayin shi ko kuma cikin dawakan shi wa fi lafzin a wani lokaci ce illa zakatul fidr fi raqiqi sai zakata hudda kai a cikin bayu kana da bayu ka hudda musu hudda zakka hudda kai in azumi ya kare amma in su karan kansu ko sun kai 1000 ne ba za a hudda musu zakka ba ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ajma'u jubbarun dabbobi bannas su banza ce kana da dabba ta zo ta ture ga tangar wani ko ta yi banna ga kayan wani ba za a ce ba mai dabban nan sai ya rama maka tunda ita ba wayo ba gare ta walbi'iru jubbarun, hakanan in ba gangancinka a ciki ake magana. Walbi'iru jubbarun, hakanan rijiya ita ma barnarta banza ce. Jubbarun ma'ana hadarun, ya tahi a banza. Ka gina rijiya, wani ya zo zai wuce cikin dare bai san ba da ita ya fada ko ya mutu ko ya yi rauni ba, an ce kai da ka gina rijiya lahin akan ka ya yi shari'a. Wal ma'adini jubbarun, hakanan ma'adini shi ma jubbar, gurin da ake haka zinare ko ake haka mai na ƙasa, wani ya je ya fada ba zancen a ce wanda ya gina rama shi zai daulahi. Wafin rikazi al-khumsu, a cikin rikazi a ɗauki khumsi ɗaya bisa biyar. Rikazi shi ne wa huwa difin da jahiliya, kamar da mai askari ya ce shi ne abin da aka binne a jahiliya. Mutum yana noman shi ko yana wani kabutun shi a gona ya samu ya tono wani tilin dukiya, to abin da zai bada a nan shi ne ɗaya bisa biyar. Al-jubbaru al-hadru allazi la shay'a fi, an ce al-jubbar shine banza wanda babu komai a ciki, babu diya. Wal ajma'u shine addaba, addaba dabba ita ce al-ajma', wanda bata magana shine ma'ana al-ajma'. An abi hurairata radiyallahu anhu qala, yake cewa ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ala sadaqa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika umar akan zakka. Faqila, sai aka ce mishi mana abu ne jamil, ibnu jamil ya hana, da khalid ibn al-walid, da abbas ammun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma yankimu bin jamirin illa an kana faqiran fa aganahu Allah ta'ala, yake zano dalilin da yasa kowanne bai bada ba. Yace shi ibnu jamil ba abin da yasa yake yin abin nan, yake kin badawa, sai dan canda ya kasance talaka ne, Allah ya wadatar da shi. Yake nunin cewa duk wanda canda ya kasance talaka ne kuma daga baya Allah ya mishi arziki, yana daga cikin mafi rawwa, za a same shi da rawwa. Gashi har zakka ya hana saboda wannan sababin. Me yasa? Dan gudu yake yi, in yana bada akai koma gidan jiya. Yace wa amma Khalid, amma shi Khalid, fa innakum tazlimuna Khalidan, kuna zalimta Khalid. Fa qadita bas adra'ahu wa tadahu fi sabilillah, ya sanya dir'un shi, sulken yakin shi, da abun gakin shi, da duk wani tanadin shi na dawakai cikin tafarkin Allah, cikin jihadi. Ma'ana dukiyar da kuke gani a zahiri ne, amma dai ya sanya su a matsayin wannan, a matsayin fi sabilillah, cikin jihadi kenan, dukiyar shi bata kai ba zakka. Wa ammal Abbas, amma shi Abbas, fahiya alayya wa misluha, tana a kaina kuma kwatankwacinta, ma'ana zan bada tashi kuma baɗi ma ni zan bada tashi. Nan gurin mutane suka ce wani zakka bata kama cikin dukiyar wani ba, kuma wani Yahuda ya bada ta zama ta biya tu, kamar shi zakka cikin dukiyar Abbas ta kama. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam, dan yana dan matsayin dan shi, ya ce shi ya dauka. Suka ce to ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ramci dukiyar shi ne, an sa ta cikin wani aiki na musulmi, in ya so kuma yanzu, ma'ana ya ce mishi ba mu ramcin zakkar dukiyar ka ta bana da ta baɗi. Kenan an zo amsa, ba sai an hudda ba, an riga an hudda. Kuma wannan shi annabi kadai ke da wannan khususiyar, wani bai yi haka nan ba. Sun makala su dan ba a san ba a wannan shekarar dukiyar ta zakata tarro ta, ba ta tarro ba, ko ta tarro ta a wannan adadin, ko ta limka haka, ko ta wuce, ko bata kai haka ba. Sun makala, sannan sai ce ya Umar, ya kai Umar, amma sha'arta shin baku sani ba anna ammar rajul, cewa shi ma'aihin ammun mutum, sinwa abihi reshen ma'aihin shi ne, ma'ana da shi da Abbas matsayin ammun annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan, matsayin reshen ma'aihin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Zaid ibn al-Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala, yake cewa lamma afa Allahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma Hunainin, yayin da Allah madaukin sarki ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya a matsayin fai'i. Fai'i shine dukiyar da aka same ta ba ta hanyar yaki ba, ba ta hanyar jihadi ba, ko an koro suka hore suka bar dukiyoyin su aka amsa, ko kuma ta wata hanya dai wanda ba wannan ba jihadi ba. Kasa mafin nas, sai ya raba cikin mutane, wafil mu'allafati qulubihim, yabba ma wanda ake fama jayo zukatansu cikin musulunci. Walam yudila ansara shay'an, bai ba mutanen Madina komai ba. Faka annahum wajadu fi zalika, kamar sun samu damuwa a cikin fi anfusihim, cikin karan kawunansu sun ga an ba kowa su an hana musu. Izlami subihum ma asaban nas, dan ba a ba su abinda aka ba mutane ba. Fa khadabahum annabi sallallahu alaihi wasallam, ya musu khuduba. Fa qala, yace ya ma'ashara al-ansar, ya kutanan mutanen Madina, alam ajidukum dulalan fa hadakum Allah bi, shin ban same ku ba batattu Allah shirye da ku saboda dalilina. Wa kuntum mutafarriqina, kun kasance a rarrabe, kuna ta cin kan juna. فألفكم الله بي ألا يحد كم كدليلنا كما يدزو القرآن وآلة كنا متى لو طاف أغناكم الله بي ألا يودا تركوا دليلنا كلما قال شيئا دلو كتن ديه دوة مغانا چان قالوا سيمتانا أنصار تي الله ورسوله آمن ألا دمان زنش سويني مفيا بيوا قال سيتي ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مياهنا كوكو أمسى ما من زن الله صلى الله عليه وسلم قال سيتي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمن دلو كتن ديه dullo kacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya hudu wata magana sai ce Allahu wa rasuluhu amanu yace kala sai annabi yace masa law shi'tum la qultum lalle kuma da kun so da zaku ce ji'ita nabi kaza wa kaza ka zo mana a kaza da kaza su ma ma'ana nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake goranta masa na same ku a wanda suke batattu Allah shire da ku dalilina na same ku a wanda suke kai ararrabi Allah ya gama ku na same ku a matalauta Allah ya wadatar da ku dalilina suna cewa eh haka ne yace kuma da kun ga dama sai ku ce kai ma ba ka zo mana ba a kaza ka zo mana an koro ka daga garin ku mu muka amshe ka an yi maka kaza mu muka taimaka maka to amma ba su hada haka ba saboda su ba su gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake ce musu kuma da kun so da hai kurama cewa ga abin da ya kasance yace ala tarawna an yazhabu an-nas ala shin ba za ku yarraba mutane su tahi bishatu wal ba'ir da awaki da raqumma wa tazhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum kuku tahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga musabkanku dakunan ku yace laulal hijratu kenan su duba da kasancewa shi yana tare da shi sai aka ba ma wasu can wanda masu raunin imani ne ana kokarin jayo hankalinsu su kuma ansar ya yarda da imaninsu yace dan ba hijira ba la kuntum ra'an min al ansari da na kasance mutun ne daga cikin mutanen Madina walau salaka an-nasu wadiyan washin iban da ace mutane zasu shiga wani kwazazzabe da wani kwari la salaktu wadiyal ansari da na shiga dani kwarin mutanen Madina zan shiga washi abi har da kwazazzaban su al ansaru shi'aru mutanen Madina sune rigar ciki ma'ana dangance da annabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bitharu sauran jama'a ko mutanen rigar waje ne kenan yadda suke liƙe da shi suke tare da shi yadda yake ji da su kamar rigar ciki ne sauran jama'a kuma su suke matsayin wanda rigar ciki take shahon me ita wannan su da sar mutane kuma rigar waje ne saboda daga nesa suke innakum satalqawna ba'di athara yace musu lalle tabbas a bayana zaku gamu da babakeri da handama cikin mulki fasbiru ku yi hakuri hatta talqawni alal hawdi hakku gamu da ni a tabkin alkausar kenan wannan kasu ga cewa duba kasu yi dibin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mutanen ansar su ya hana musu wani abu ne wanda bai dace ba akan mulki ku shirya ma wani abu da zaku gamu da shi a bayana a cikin sha'anin mulki yayi haka nan shine al-afara wanda zai zama na shugaba al-istidad bima fi huwa bima huwa mulkul muslimin abin da yake mulki ne na musulmi shugaban da ya kwashi ya kyale su suna cikin talauci babu na gaba babu sadaqatul fitri baban zakka fitri أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيتوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يا فرنت يا وجب كذا فطري او قال كو كومي كيتوا رمضان كو زكاة رمضان nan gurin shi yasa an kala katu da an tsine bu sayar da zakatul fitr ba tunda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya farranta ta ba an bace ta a qur'ani ba ala zakar wal unsa akan namiji da mace wal hurr wal mamluk da 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 wanda aka mallaka bawa kenan sa'an min tamrin tiya ta dabino aw sa'an min sha'ir ko tiya ta sha'ir qala sai ce fa adala an-nasu bihi nisfu sa'in min burrin sai mutane suka karkace suke bada rabin tiya ta alkama ala sagiru wal kabiru akan babba da karami amma wannan kiyasan nasu ba a amshe shi ba wasu sun ga cewa rabin tiya ta alkama ta yi daidai da tiya ta dabino ta yi daidai da tiya ta sha'ir sai suke bada rabin tiya ta abun nan ta alkama amma wanda suka yi wannan ba a amshi wannan gyaran ba in zaka bada komin tsada abu komin kima shi tiya shi guda zaka bada misali a nan gurin mu in za a hudda hatsi yana tiya shi ta dala 80 kai kuma zaka hudda kuskus ko kuskus kake da kace zaka hudda shi tiya shi guda zaka hudda yadda kaga tiya shi ta kai wajen 3 ta hatsi ko ta hima wa fi labzin a wani lafazi yace an tu'adda qabla khurujin nasi ila salat za a hudda ta kahin hutar mutane zuwa sallah hadisi na gaba na abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kale yake cewa kunna nu'diha mun kasance muna bada ta yana nihin zakatul fitr fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min da'amin tiya ta alkama nan at'am alkama kenan aw sa'an min tamrin ko kuma tiya ta dabino aw sa'an min sha'ir ko tiya ta sha'ir aw sa'an min aqidin ko tiya ta ciku aw sa'an min zabi ko tiya ta zabib yace falan ma ja'a muawiya yayin da muawiya ya zo wa ja'atu samra'u alkama da ake ce ma samra'u nau'in ta yazo qala sai yace ara mudda muddan min hazihi ya adulu muddaini shine wanda aka ce ya kawo gyara ina ganin mudu daya ya kai mudu biyu na waccan na wa'ancan abubuwan da aka zamu faqala abu sa'id yake cewa amma ana amma ni fala azalu ukhrijuhu ba zan gushe ba ina huddata kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke huddata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sahabban shi sun yi kowa kokarin koyin abin da yayi su yi shi ba ƙari babu ragi kenan wancan gyara da muawiya ya kawo ya ga cewa wannan tiyar ta alkama to wannan nau'in samara'u yahi duka wancan so ya limka shi so biyu ya ga abada rabin tiya amma shi wannan sahabi Abu Sa'id al-Khudri bai amshi wannan gyaran ba wanda sahabbai kaf suka yi suka kare babu wanda ya kawo wannan ra'ayin cewa ai kaza wancan yahi kima bar abada rabin shi
ina ganin yana yi ana tsayana